بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يبو منا قوديا دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى يساكي حدامو وننسافيا تلاها دي 26 قوة سفر shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 29 ga watan 12 a shekara ta 2013. Karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Makon da ya gabata mun tsaya akan abubuwa guda biyu wanda munafikai suka yi amfani da su wajen tada rikici, musamman akan rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa. Wannan shi abin da ya shafi aurensa ga ummul mu'minin Zainab binti Jahsh, akan sa ne muka tsaya ko da har a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima, a cikin suratul ahzab. Kuma yayi amfani da wannan ayoyi, Allah subhanahu wa ta'ala kai a cikin wannan ayoyi na farkon suratul ahzab ya soke hukuncin tabanni, mutum ya dauki dan da ba nasa ba ya mai da shi dan sa, ana kiransa da sunan wannan wanda ya dauke shi din a matsayin uba, a matsayin cewa ko kamar shi ya haife shi, duk ko dabba shi ya haife shi ba, domin Allah madauki ya soke wannan. Sai ya halatta wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab binti Jahsh, bayan ko da mata ce ta maulansa Zaid ibn Haritha. Ba kuma ta wannan ba, to za mu tashi inda yake cewa wa hadhihi isharatun abiratun wa suwarun musaggaratun limaqtarafahu almunafiqun qabla ghazwati bani almustaliq. Wannan isharori ne, ma'ana za a ishara zuwa ga wasu abubuwa. An ce ishara ana nufin nuni, abira ana nufin haka da gaggawa, nuni ne na gaggawa da sauri shine abira. Wasuwarun musaggara kuma sura ce takaitacciya karama na abin da munafikai suka aikata shi kafin yakin Banil Mustalik. Yace wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukabidu kulla dhalika bis-sabri wal-lini wat-talattuf. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya sha wahalar wannan abun na munafikai, amma ya tunkare shi ne da hakuri da kuma tausasawa, ma'ana da bi sannu-sannu da taushi da kuma tausasawa din. Lin shine wato abin nan sauki da taushi, at-talattuf shi ma tausasawa. Wa kana ammatul muslimin yahtarizuna an sharrihim, mafi yawan muslimin ga magarin musulmi baki ɗayan su dama suna kiyaye kansu daga sharrin munafikai. Aw yatahammalunahu bis-sabri, ko kuma dai suna juriya suna yin hakuri akan abinda munafikai suke aikatawa, domin Allah subhanahu wata'ala bai yanke hukuncin me za a yi wa munafikai ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dau mataki akan su ba na cewa ko a kashe su ko wani abu. Hatta hadithar da zamu zo mu ji babba ta maganar abin nan, hadithatul ifki, hadithul ifki, abin da ya faru na tuhumar Aisha radiyallahu ta'ala anha, duk da munafikai ne suka fara yada abun, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, amma da aka tashi yin ko bulalar da aka yi wasu Misda ibn Athatha su Hassan da waɗanda dai suka sa baki a ciki, da aka yi musu bulalar kazafi, ba a taɓa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba, saboda jiran hukuncin da Allah maɗaukaki zai yi a kansa. Zamu zo dai mu ji, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama zamu ji abin da ya gaya wa Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya ce me yasa ba za ka kashe wannan mutumi bane, ka ba mu dama a kashe shi. To wannan kenan, to shine sai ke cewa iz kanu qad arafuhum, domin ku su mu'minai sun riga sun san waɗannan munafikan, sun san su biftidahihim marratan ba'da ukhra, saboda tona asirinsu da ake yi karo bayan karo. Iftidah shine tona asiri, a ba wa mutum kunya a tambaɗe shi a bankaɗa abin da yake aikatawa, shine fadhu hasaba qawlihi ta'ala, gurgudan faɗin Allah maɗauki da yake cewa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun, ma'ana shin ba sa gani ne, ba sa ganin cewa yuftanuna ana jarrabasu fi kulli amin a kowace shekara marratan sau daya aw marrataini ko sau biyu thumma la yatubuna amma duk da haka ba za su tuba ba ba za su tuba ba wala hum yadhakkarun kuma ba za su tunani su tintintini su wa'azantu su koma zuwa ga hanya madaidaiciya ba kaga duk wannan ya nuna ashe Allah ya san da su sahabbai ma sun san da su yawa munafikai daban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban da'iman wajibi ka rike wannan ka fahimce shi Allah madauki yana magana da munafikai ko yana magana akan su yana tona musu asiri duk an san su mataki ne ba dauka akan su ba ba wai a cha kude suke da mu'minai ta yadda ba za a iya gane su ba ayyukan su sun riga sun tona musu asiri kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da aya akan su kuma da muke ji kuma duk lokacin da aka ce an fadi wani mai laifi yahsabuna kullu sahihatin alayhi suna tsammanin kowace tsawa da aka yi an saukar da wata aya akan ina waɗanda suka yi kaza lalle Allah tuna musu asiri za a yi musu azaba duk suna daukar cewa da su ake saboda sun riga sun san abin da suke aikatawa to nan abin da zamu ji na gaba shine daurul munafiqin fi ghazwati banil mustalik wancan duk kafin wannan yaki na banil mustalik ne wannan abu suka aikata a wannan yaki na banil mustalik yace walamma kanat ghazwatu banil mustalik yayin da wannan yaki na banil mustalik ya auku shine ma'anar lamma kanat a larabci kana ili biyu ce ko kun sani akwai kana tamma akwai kuma kana naqisa kana idza kanat naqisa fa hiya allati tahtaju ila khabar wa idza kanat tamma fa innaha bi ma'na al wuqu' wal wujud wannan wanda muke karantawa wanda tazo nan kana tamma ce bata bukatan khabar ma'ana wanda take bukatan khabar misali kace kana ar-rajulu qa'iman to nan kana ar-rajulu kana din anan naqisa ce tana bukatar khabar naka da aka ce ar-rajulu shine ismu kana yana bukatar khabar khabar din shine naqisan ko waqifan da makamancin wannan wannan ko kana idan tamma ce to bata bukatar khabari tana baka labarin wuku'i ne da aukuwar abu cewa akwai shi don haka lamma kanat ghazwatu banil mustalik yayin da yakin banil mustalik ya auku kun gane baka ce yayin da ta kasance ba yayin da yakin banil mustalik ya auku wa kharaja fiha almunafiqu kuma munafikai suka fito masalu qawluhu ta'ala suka misalci fadin Allah madaukaki ma'ana fadin Allah madaukaki ya dace da su ma'ana ya dace da cewa halin su ne haka ake siffantawa a cikin wannan aya Allah madaukaki yana ga mana law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da a ce sun fita ma cikin kudin da sun fita tare da ku a wurin yaki ma zadukum ba za su kara muku komai ba illa khabalan ay illa fasadan sai barna wala awdahu khilalakum kuma da sun kukkutsa a cikin ku ta hanyar annamimanci su dauki maganar wannan su kai wannan shine la awdahu khilalakum da sun shiga tsakanin ku su kukkutsa yabghunakum alfitnata suna neman fitina a tsakanin ku su kutsa wannan su hada wannan da wannan su hada wancan da wannan wannan aikin dama da suka saba ke to sai ke cewa ina ne faqad wajadu mutanaffasaini litanaffus bisharri yayin da wannan yaki ya auku na banil mustalik da abubuwan da suka auku a ciki to munafikai suka samu manumfasa ma'ana wurin numfasawa shine mutanaffasain mutanaffas inda mutun zai samu dan numfasa shine ma'ana to sai suka samu wani wuri da za su dan numfasa litanaffusu bi sharri domin su numfasa sharrin su su fesa shi a tsakanin mutane fa atharu al irbaka shadida sai suka zaburar da suka haifar da wato rikicewa mutum ya rasa balance din sa mun yi magana shi ake nufi da irbaki irtabaka mutum ya rasa abin da zai ya rikice ya rude suka ja wani rudani ashadidi mai tsanani fi sufufil muslimin a sahun musulmi waddi'ayati shani'a da kuma kamfe mummuna diddan nabi sallallahu alaihi wasallam mana abin da zai zubda mutunci a kokarin su wato mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hayhat wa haka ba'd at-tafsil anha wa haka in an ce wa haka kamar a ce ungo karbi ga kaza za a baka kuma wannan suna ce masa ismu fi'il amr ba fi'il amrin bane ismu fi'il amrin ne a larabci a yana aikin fi'il amrin lakin laysa bi sigati fi'il amr shine ma'anar ismu fi'il amr sigarsa a larabce ba ta fi'ilu amri bane, ai kun san fi'ilu amri wanda suka karanta nahu a cikin ku, to amma wannan yana zuwa da wata sigar da ba ta ginin da aka sani na fi'ilu amrin ba, amma aikin sa yana fa'idantar da cewa shi fi'ilu amri ne. Me ma'anar fi'ilu amri? Fi'ili da aka gina shi dan ya bada umarni, kamar ijlis zauna, ko iqra yi karatu, iftah bude. To amma in ana so a ce ungo, ko a ce khudh, ko a ce haka, to wannan haka din ita ce ma'anar wannan. To bata zo da siga ta ginin kamar a ce khudh ba, sai aka ce haka. To haka ba'd at-tafsil, to kuma sunanta ko abin da yazo bayan ta zai zama tunda fi ismu fi'il amrin ne zai zama mansubi. Menene mansubin? Shine ba'd, kamar a ce ungo, wasu daga cikin bayanai na daki-daki da za a yi maka akan wannan abin da munafikai suka aikata. Da fatan kun gane. Abu na farko, qaulul munafiqin, fadin munafikai da suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min hal al-adhalla, haka suka faɗi. Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya faɗi wannan magana. Za mu zo mu je da ta faru. Ma'ana yake cewa la in raja'na ila al-madinati, wallahi in muka koma Madina, da kan da hanya su ta dawowa daga wannan yaki ne, yake cewa in muka dawo, in muka koma Madina, la yukhrijanna al-a'azz, wanda yake shine mabuwayi, yafi buwaya, yafi karfi, to lalle sai ya fidda al-adhalla, wanda shine mafi kaskanci, minha, daga ita garin Madina din. To sai ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ga yadda bayanin ya auku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba'da al-faraghi min al-ghazwati muqiman 'ala al-muraisi, yayin da aka gama wannan yaki na wato Banil Mustalik ana dawowa, to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wannan ruwa da ake cewa al-Muraisi. Mun yi magana cewa sunan ruwa ne. Wa waradat waridatun nasi, mashaya masu shan ruwa daga cikin mutane suka zo. In an ce warada ana nufin ya gangara, wa warada ma a Madina, da dangantan annabi Musa ko ya gangara ma inda ake shan ruwa, ya gangaro dan ya sha ruwa. Shine wa waradat waridatun nasi, masu shan ruwa daga mutane suka gangaro dan su sha ruwa. Sai amfani da a dan wanke jiki a samu dan sanyi. Mun san yadda sahara take a rashin ruwa, da irin yadda wahalarsa takan auku, da buƙatarsa kuma da yakan sa mutane zuwa tsanani. Yace wa ma'a Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattabi yana tare da ajirun wani dan kwadagonsa, yuqalu lahu Jahjah al-Ghifari, sunansa Jahjah ibn Mas'ud al-Ghifari, a wasu riwayoyin suna cewa Jahjah ibn Sa'id al-Ghifari. فازدحم هو وسنان بن وبر ونقول سنان شو وبره سي suka samu dan tunkudar juna, shine izdihami, gaurin dibar ruwa. Ana cikin dibar ruwa, wannan ya jefa gugarsa, wannan ya jefa gugarsa, sai jikin wannan ya gogi wannan, tsakanin shi Jahjah al-Ghifari da kuma Wasnan ibn Wabr al-Juhani. Shi wannan al-Juhani, kana jin al-Juhani, to dan Madina ne, yana cikin kabilun abin nan mutanen al-Ansar. Har yanzu akwai kabilan Juhani a wurare da yawa, kuma musamman a Madina. Nan ne gidajensu suna nan a bangaren yammacin garin Madina. Unguwanninsu mafi yawa tun wancan lokacin suna nan kuma har zuwa yanzu. Suna da butun da yawa, ma'ana yanki-yanki na kabilu, sannan kuma su ne da babban sunan al-Juhani. To, su biyun nan sai aka samu izdihami, suka samu gogar juna da kokawa, alal ma'i, akan ɗiban ruwa. Faqtatala, shedan yayi aikin sa, sai yaki, ma'ana sai fada. Aka samu fada tsakanin wannan mutumin Makka Ghifari, tunda kun ji an ce Ghifar, Banu Ghifar dama daga cikin suna cikin kabilar wannan Abu Dharr al-Ghifari, wannan tarihin musulunci sako da mu karanta a baya. Ba nisa daga Makka inda suke. Fazdahama huwa wa Usman ibn Wabr al-Juhani ala al-ma'i faqtatala, sai yaki ya uku, ai min abin nan fada, sai suka hau fada. Fasarakha al-Juhani, sai wannan mutumin Madina dan kabilar Juhani sai ihu, ya daga sautin sa, ya ma'ashara al-Ansar, ya ku ɗan uwana mutanen Madina, ma'ana ku kawo mun dauki. Fada ya auki, ya kaure. Wa saraha Jahjah, shi ma Jahjah ya bude bakin sa, ya yi ihu, ya ma'asharal muhajirin, ya ku muhajirin. Wannan shine sunan da aka sani na sahabban da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muhajiruna ne da al-ansar, al-asma' ash-shar'iyyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزا الله صلى الله عليه وسلم yake cewa abi da'awal jahiliya haba ku kuma yanzu da'awa ta jahiliya kuma za ku kawo ma'ana kiran juna a zo ai fada yadda aka saba yala haka da masu ke yala kaza sai wannan kira dan yan garin su wannan ma kira yan garin su ko yan kabilar sa su kuma sun saba wannan kiran a jahiliya ana jin sa to kowa sai je dauko makami zamu ci shi dan uwanmu sai yaki sai kaga irin wannan yaki da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a shekara 120 ana yin yaki akan wannan abun gogayya da rikici akan ɗiban ruwa sai jawo a shekara 120 kabila wata ta kusa kare wata to amma sai wannan abun shine yake nema ya faru a zamanin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan shine yasa yake cewa abi da'awul jahiliya wa ana baina azhurikum alhali kuni ina tsakaninku ya za a yi ai wannan abu na jahiliya gani ina cikinku yace da uha kai ku watsi da wannan shine da uha ku watsar da ita fa innaha muntina wannan abu wani abu ne mai doyi ku yi watsi da wannan da'awa ta jahiliya mai doyi mai wari babu mai sha'awar wannan irin tunani dan me za ku fada gani a tsakaninku fada kuma akan kabilanci ba akan wani abu da za ku hadu akan wanda ba ku ba wa balagha zalika Abdullah ibn Ubay ibn Salul wannan abu labarin da ya auku sai labarin ya kai ga Abdullah ibn Ubay ibn Salul fa ghadiba sai ransa ya baci me yasa ransa ya baci yawa ba a kaura ba eh an tsira ba a yi yaki ba a yi wannan fada ba wa indahu rahatun min qaumihi tare da shi a lokacin akwai wata tawaga daga cikin mutanansa munafikai da kuma dai yan kabilar su fihim to a lokacin akwai zaid ibn arqam gulamun hadath yaro ne karami lokacin saurayi ne karami in an ce gulam mun sani ko hadath ana nufin mai kananan shekaru hadath saurayi karami bai girma ba lokacin zaid ibn arqam bai girma ba amma shi ba cikin munafikai amma yana cikin da kabilun sa ai mafi yawa da su ibnu ubay ibnu salul yana zauna a lokacin da wannan labari ya auku wa qala sai yace aw qad fa'aluha shi wa yake fadin wannan yawa ibnu salul aw qad fa'aluha yanzu wannan abun ko ya auku da gaske shine aw qad fa'aluha ya auku da gaske cewa an kusa ai fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ce qadna faruna wallahi waɗannan mutanen duk sun zo sun cika mana gari yana nufin wa muhajirun sahabbai muhajirun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nafaruna daga nafar suka taru wa katharuna sun mana yawa fi biladina a garin mu wallahi ma nahnu wa hum illa kama qala al-awwal tsakanin mu da su ba komai sai kamar wanda kamar yadda mutanen mu na baya suke cewa karin magana zai kawo ma'ana dangantakan mu da su abinda zamu iya kwatanta shi da shi shine kamar yadda balarabi yake cewa ne sammin kalbak ya akulk kaci da karanka ya cinye ka ma'ana in dai har ka bar karanka ya kiba shine sammin ka sa shi ya kiba ya zama saminan da sinin ne ba samin ba samin bithan ana nufin bithin bithai ka ana nufin mai kima mai daraja ta kudi ko in kuma aka sa sinin ana nufin ya zama mai kiba samminhu ma'ana ka sa shi ya zama mai kiba sammin kalbak ka sa karanka ya kiba ya ci ya koshi to ya akulka wata ranka kai zai dawo ya cinye in ji su suna cewa abin nan wai kishiyar wannan shine suna cewa jawwi kalbak yatba'ak haka suke faɗi da larabci jawwi kalbak ka yunwatar da karanka to yatba'aka zaka ga zai bi ka duk inda kake so ma'ana bashi da yunwa zaka ga zai zama mai da'a ko ina kai zai shiga amma samminhu yaakulka in ka ci da shi ya koshi to zai zo ya dawo kanka ya cinye ka wannan dai karin magana ne larabci kun ga shinan yana nufin zambo da cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai almuhajirun cewa sun zo sun cika musu gari sun ja musu bala'i sun ja musu yaki kuma suna ci da su da kudin su da dukiyar su kuma sannan gashi nan za su zo su cinye su kun gane zancen kasancewar da an yi yakin nan me zai faru almuhajirun su dau makami waɗannan ma al'ansar su dau makami ya za a kun zo garin mu har kuna fada da mu ma irin wannan abin da ni kishin gari da kishin kabila marar dalili kun gane yace amma wallahi la'in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adha to a lokacin ya faɗi wannan magana yace wallahi na rantsi muku in muka koma madina to a cikin mu duk wanda shine mafi buwaya mafi karfi zai fidda mai raunin a cikin magani kuma in Allah madauki ya so dama ya jarrabi mutum ba zai bashi ya faɗi wani lafazi da shi din ba zai iya juyawa haukansa ba sai ya faɗi abinda zai juyo haukansa kuma abinda zai faru kenan kuma daga cikin gidansa za a mayar masa wannan martani sai yake cewa thumma aqbala ala man hadarahu fa qala lahum sai fuskanci waɗanda suke tare da shi a lokacin sai ce da su hadha ma fa'altum bi anfusikum to gashi abinda ku je ku jawo kanku ku ɗan kabilar sai yake gaya gashi abinda ku je ku jawo kanku ahlaltumuhum biladakum kun zaunar da su a ƙasar ku wa qasamtumuhum amwalakum kun raba dukiyar ku da su dukiyar ku ce kuka raba ta gida biyu kuka ba su amma wallahi law amsaktum anhum wallahi da za ku kame ku kite makon su ma bi aidi mana law amsaktum anhum ma bi aidikum da za ku kame abinda ke hannunku ku hana su la tahawwalu ila ghairi darikum da sun koma zuwa wani garin ba naku ba mana ku rike dukiyar ku ku hana su man za ku ga cewa sun tashi sun bar mana dabinan mu da suke ci a gonar mu da muka alƙawari za su rika yin aiki suna ci duk da mun janye mu fasa wannan alƙawarin da su za ku ga za su bar mana garin mu kun ga dai munafinci dai sai ya ƙara bayyana yake fa akhbara zaid ibn arqam ammahu bil khabar sai zaid ibn arqam ya zo ya dauki wannan labari ya kawo baffansa yace kai wannan mutumin dama da yake cikin mu ashe abin da yake kulle da shi kenan ni ina zaune a lokacin da akai kaza da kaza da kaza kuma yace kaza zaid ibn arqam sai ya gaya baffansa fa akhbara ammuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai baffan nan nasa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa indahu umar a lokacin kuma umar na zaune gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala umar sai umar yake cewa mur abbad ibn bishr falyaqtulhu a umarshi abbad ibn bishr yaje yanzu nan ya sare wuyansa ya kashe shi inji umar fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa kayfa ya umar ya za ai umar idza tahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu ya za mu iya jurewa da idan aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kashe mutanen da ke tare da shi mun fahimci wannan wannan wai shine yan shi'a suke fadar cewa dalili na cewa a cikin sahabbai akwai munafikai ai gashi ya ce ashabahu shine malamai suka ce musu ashabahu nan ana nufin ashabahu fi nazarin nasi yadda mutane suke hanguwa daga nesa yanzu misali yanzu ana ganin duk ahlus sunna tare ake buɗa ko wanda yake baya cikin sauran ahlus sunna yana hanguwa komai kalau komai zan idan ya ji ga wani ana yin wani abu sai ce ya ake yi tsakaninsu suna wani abu kila kuma wani ma baya ciki a ganin mutane daga nesa suna ganin sa a ciki ko da aqida ba iri ɗaya bace ai kun fahimci ana samun irin wannan to shine abin da yake nufi ashabahu ai fi nazarin nasi ma'ana sahabbansa ne a yadda mutane suke gani amma shi da sahabban na hakika sun san waɗannan mutane ba sa cikin sahabbansa kun gane wannan dai insha Allah ba wata shuba ce na'am ai tanakudin shi a idan su rufewa yake lokacin sai ga abu guda daya sai su makalkale ba su san abinda hatta a cikin dalilin wannan din akwai abinda zai bata waɗannan irin maganganun ba kamar yadda da'iman na sha gaya mana wata ka'ida ta Ibn Taymiyyah in sani ko kun rike ta yana cewa ba zai yiwu ba wani mai bid'a kowanne iri ne kowace irin bid'a yake yayi amfani da Qur'ani ko ya amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya taimaka wa bid'a sa sai face ka samu a cikin wannan hadisin ko ayar an samu abin da zai bata wannan abin tunanin nasa domin me Allah bai saukar da Qur'ani dan ya taimaka wa bid'a ba Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai maganar sa dan ya taimaka wa bid'a ba don haka ashe ba za ka iya samu taimakon bid'a a cikin Qur'ani ko hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam muje to sai yake cewa la ba zan yi haka ba ba zan bada umarni a kashe shi ba sai ce walakin uazzim birrahili ina bada izini a tashi a bar wannan wurin gaba ɗaya mu tashi mu tafi mu yi gaba shine ma'ana yanzu ku kyale shi kar ai masa komai amma mu tashi daga wannan zaman da ake a gun wannan ruwa mu yi gaba a kama hanyar gida mun fahimta yace wa zalika fi sa'atin lam yakun yurtahalu fiha wannan kuma a lokacin ba lokacin a bar zango bane a ci gaba da tafiya lokaci ne da ya kamata a ce an huta din muna ina fata kun gane ku sai ce fartahalan nasu sai mutane suka tashi aka yi gaba falaqiyahu usayd ibn hudayr fahayyahu sai usayd ibn hudayr ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai masa gaisuwa gaisuwa ta yadda dai aka sani annabi sallallahu alaihi wasallama yadda sahabbai suke gaishe shi wa qala sai yace da shi laqad ruhta fi sa'atin munkara ka tashi daga zangonka ka kama hanya za a ci gaba kuma a lokacin da mutane suke kyamar yin haka ma'ana ba a saba yin tafiya a irin wannan lokaci a bar wurin da ake hutawa a zangon tafiya a yi kama a ci gaba da tafiya ba fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw ma balagaka ma qala sahibukum shin abinda dan uwanku dan kabilar ku ya fada yana nufin ibnu salul wannan kuma kaga kenan wannan ya nuna an riga an san shi tunda yace wannan sahibukum mutumin nan naku baka ji labarin abin da ya fada bane a wancan wuri da muke zaune yuridu ibnu ubay yana nufin ibnu ubay fa qala sai usayd ibn hudayr yace wama qala me ya fada ne qala sai yake cewa za'ama annahu yana riya cewa wai in raja'a ila almadinati in ya koma madina la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal mabuwayi mai karfi zai kori mai rauni makaskanci qala sai usayd ibn hudayr yace fa anta ya rasulullah kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nukhrijuhu ko tukhrijuhu minha in shi'ta kai ne al'azz kai ne zaka fidda shi ka kore shi in ka so nan da wake magana usayd ibn hudayr yana cikin shugabannin al'ansar ashe kaga kamar yana bada izini ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar kai tsammanin wannan mutumin mumuna tare da shi saboda kabilanci za mu rufa masa asiri kai ne da dama mun koma din kai ne mai karfin da zaka kore shi dinda kaga wannan kuma karfafawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan kare shi kaga mutanen nan da suka ba mu alƙawari za mu zauna da su lafiya gashi kuma saboda kabilanci za su zobe mana shiri su koma gefen dan uwansu yawa to sai suka gaya masa wannan cewa wannan ba zai yi ba kai ne mai karfin kuma kai zaka fidda shi ka kore shi ana fahimta insha Allah yace huwa wallahi az-zalilu wa anta al-azizu wallahi shine makaskanci kuma kai ne mabuwayi thumma qala sanai shi ya rasulullah urfuq bihi ya rasulullah bi shi sannu sannu fa wallahi laqad ja'ana Allah bika wallahi mu dai Allah ya kawo mana kai wa inna qaumahu yawa Allah ya kawo mana kai wa inna alhali kuwa mutanansa layunazzimuna lahu alkharaza liyutawijuhu suna tsatsa lokacin da mutanansa suke tsatsara masa abin kayan ado da za su rataya masa su nada shi sarauta lokacin da Allah ya kawo ka Madina kenan kai hijira daga Makka ka dawo Madina ka zo a lokacin da ake tsammanin zai zama sarki ana kikkin tsakayen kalau da kayan ado za a rataya masa a matsayin sarkin mutanen Madina shine lokacin da fazo fa innahu yara domin ko shi yana ganin annaka istalabtahu mulkan ka kwace masa mulki ne wannan shine abinda ya faru ya shiga cikin wannan hali don haka bi shi a hankali za mu yi maganin sa kaga wannan ya gano illar sababin da yasa munafincin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake shine yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka damu ba wata harka ce mai wani zulfi da za ta bata maka lokaci ba thumma masha bin nasi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiyar sa da mutane yawmuhum dalika wannan wuni baki daya tunda dama da tsakar rana ne fa a lokacin aka taso tsakar rana kuwa lokacin da ake bukatar a sha ruwa a huta ne a gindin bishiya to an samu ruwa an samu yar bishiya ai bukata shine a dan huta to amma saboda wannan abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai mu ma bar wurin mu tashi mu tafi shi yasa Usayd ibn Hudayr yake ce masa ka tashi ne a lokacin da bai dace a tashi ba kamata a ce an huta sai lokacin wuni yayi ma'ana ya wuce an fara samun sanyin rana ta fara sanyi sai a ci gaba to shine nan sai yake ce mana thumma mashabin nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mutane da kafa yawmuhum dalika wannan wunin baki daya hatta amsa har ya kai yammaci walailatahum ya kuma ci gaba lailatahum wannan zarf ne shi ma zarf zaman ma'ana masha kun ga fi'il madi ne bin nasi jar wa majrur yawmahum shi ma zarfi ne shine na farko zarfu zaman ma'ana wannan wunin suka tafi wannan wunin baki daya har suka kai yammaci wa laylatahum haka nan kuma a cikin daren ma bai huta ba ya ci gaba da tafiya hatta asbah har gari ya waye ka lalle an yi tafiya wa sadra wannan kuma shi ma na uku ne ma'ana lokaci uku da wuni daya da dare baki dayansa wa sadra yawmihim da kuma farkon wuni ma'ana kamar an cinye hantsi har zuwa rana shine farkon wuni shi ma duk suna cikin tafiya ba a huta ba yace wa sadra yawmihim dhalik hatta adhathum ash-shamsu sai da rana ta dan kuntata musu ta dan cutar da su suka sha wahala sosai ku duba yadda ake da'a ga shugaba sallallahu alaihi wasallam abinda yace shi ake thumma nazala bin nasi sannan sai sauka da mutane ma'ana akai zango aka huta lokacin rana kenan falam yalbathu an wajadu massal ardi fa waqa'u niyaman suna samun dan kowa yana dan dore jikinsa a ƙasa yaji dai yau ga ƙasa ce kusa da shi kawai shikenan sai kowa kama bacci saboda an riga an gaji tafiya wuni ma'an daga rana aka kammala wuni dare kuma har safe safan aka ci gaba har farkon wuni ya fara tafiya kaga dole a gaji shine ma'anan falam yalbathu basu dade ba an wajadu massal ardi da suka samu shafar ƙasa a jikin su gaji dai wannan ƙasa ce yau gata a jikin su sun kwanta fa waqa'u niyaman kowa sai bacci ya kwashe shi yace fa'ala dhalika liyushghila an-nasa 'anil hadithi kun ga shugaba kenan komai nan sa akwai dama asalin abun so yake kashe wannan zancen zancancin da ya taso abin da zai kai ga maganar kabilancin nan zaman nan fundamental abu ne da ya shafi rayuwar su a madinan nan in har aka dauko ta za a duddugo gaba ɗaya asalin ta har a yakin da za su samu rikici a koma kuma ba zancen zaman lafiya tsakanin su da waɗanda suka sauke su mutanen madina shi yasa yace yayi wannan ne domin ya shagaltar da mutane daga tattaunawa kowa ya gaji don haka kawai sai bacci sai kwanciya sai hutu lokacin da za a tashi kuma to ba wannan zancen za a yi ba an manta da shi insha Allah wa amma ibnu ubay amma shi ibnu ubay falamma alima yayin da ya ji labari ya san anna zaid ibn arqam cewa zaid ibn arqam ballagha al khabara ya bada wancan labari gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari cewa an je an kai labari jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa munafiki wa halafa billahi ya rantsa da Allah ma qultu ma qala ma'ana yace wallahi ban fadi abinda wancan ya fada ba ma qultu ana shikenan ko ma qala ai ma qala zaidu ban fadi abinda zaidun nan ya fada ba wala takallamtu bihi ban bude baki na nayi furushi da wannan lafazi da ya kawo muku ba fa qala man hadara min al ansar sai daga cikin wadanda suke nan daga cikin al ansar sai wani yace ya rasulullah ya manzon Allah asa an yakuna al-gulam qad awhama fi hadithi la alla yaran nan da ya kawo mana labarin nan kila dan wahami ya same shi ma'ana ya dan rikice ne walam yahfaz ma qala ar-rajul kila bi haddace abinda mutumin ya fada ba ya kawo wani labari dai wuki wata kila ba abinda ya fada ba kenan kun ga wannan har yanzu dai da dan guntun kyakkyawan zato tunda aya bata sauka ba kullum suna jira in aya ta sauka ne akan mutum to lokaci magana ta kare to amma kafin aya ta sauka ana yi wa mutum kyakkyawan zato dai har yanzu da sauran wani abu sisi la'alla suka ce kai da Allah la'alla kila wata kila wannan yaron bai rike abin da ya fada ba fa saddaqahu sai ya gaskata shi qala zaidun to ma na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wannan mai magana dan an ce ba'adu za iya yiwa ana nufin mutum ɗaya ne shi yasa ya fadi wannan yawa fa qala man hadara min al ansar wani daga cikin wadanda suke nan daga cikin al ansar ya fadi haka fa saddaqa hukuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi to shikenan a bashi din to amma zaidu fa me zai ji a zuciyarsa qala zaidun sai zaid ibn arqam yake cewa fa asabani hammun lam yusibni mithluhu qattu wallahi wata damuwa da kunci da bakin ciki ya cinkusu a zuciyata irin wanda bai taba samu na ba ban taba samu wannan bakin ciki ba irin na wannan rana na kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari amma an karyata ni ai akwai damuwa yace fajalastu fi baiti na zauna a gidana fa anzalallahu ina zaune wata rana sai Allah mu dauki saukar da aya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun sai Allah saukar da wannan aya ko wannan sura kace baki daya ila qauli ha'in da yake cewa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kaga wannan duk tonan asiri ne Allah mai yake tonan asirin munafikai ga abin da suke cewa aboye ne bayan nan da ma yace ittakhadhu aymanahum ko junnatan sun riki lantsuoyin su a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillahi suka kange hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malu sannan sai kici zalika bi annahum amanu thumma kafaru kaga an yi hukunci anan cewa munafikai menene kafirai ne thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim sai aka rufe aka gimtse aka rufe zuciyar su fahum la yafqahuna ba sa fahimta sannan kici wa idza ra'aytahum ko in ka gansu tu'jibuka ajsamuhum jikin su zai burge ka ya baka sha'awa ma'ana sun iya ado da tsari da komai dama haka munafikai suke kullum mazahir ahammu indahum min kulli shay suna damuwa da zahir mazahir din su sannan kishi abinna wa idara aita mu tujibuka ajsamuhu wa in yaqulu in suka bude baki za su yi magana ko tasma' li qawlihim zaka saurari maganar su zaka yi da'a cewa wannan lalle gaskiya ce saboda sun iya yi wa magana ado su zayyana ta yadda za a karba sannan kici menene tasma' yau ka annahum khushubun musannada kaman dai itatuwa ne a jingine a jikin bango sannan sai yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alayhi duk wata tsawa da za ta faru tsammani suke akan su take humul aduwu su ne abokan gaba fahzarhum ka kiyaye su kaga magana tunan asiri ta bayyana an gama ta yau qatalahumullahu anna yufakun sannan kuma ya ci gaba da wa idza qila lahum ta'alu ila rasulillahi yastaghfiru lakum rasulullahi lawaw ru'usahum sai su karkata zuciya akan su wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin sai kuma ka wannan humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah sune masu cewa karkaci da dukiyar ka akan wadanda suke wurin manzon Allah sai wannan talakawan karka ba su komai hatta yanfadhu har sai sun watse ma'ana dan su watse su rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace hatta yanfadhu ko to hadde inda yake cewa walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun sai kuma yace humul ladina yaquluna kay yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azz minha al adha to ga magana inda take waye suna cewa idan muka koma Madina wanda yake mabuwayi zai fidda mafi kaskanci har zuwa karshen dai aye Allah madauki yake fada cewa walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamu wannan kenan yace fa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yadda ayoyin Allah in suka sauka akan wani ko wani mansa yake ai masa murna maganan nan da ka zo ka kawo aka ƙaryata ka cewa wancan mutumin ya faɗi abu kaza gashi Allah ya kawo mana ana faɗar ko cewa Allah ya ce magana to kowa ya yadda ba zancan wani kokonto ba a ƙaryata alqur'ani fa qara'aha alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta min ita naji thumma qala sannan shi inna Allah qad saddaqaka Allah ya gaskata ka in wasu ma ba mu ba mu gaskata ka ba saboda ba ma nan ba mu san me akai ba to Allah ya gaskata ka ya tabbatar da cewa kai mai gaskiya ne wannan a cikin sahih bukhari wannan riwaya take wa kana ibn hadha al munafiq dan to nan an gama wannan faifan za a koma wannan faifan kuma shi wannan munafiki abdullahi ibn ubay ibn salul yana da da shi ma sunan sa abdullahi haka ake kiran sa abdullahi ibn ubay ibn salul haka yake yace wa huwa abdullahi ibn ubay ibn abdullahi ibn ubay ibn salul kana rajulan salihan shi dama mutum ne mutumin kirki salihin bawon Allah min sahabati al-akhyar dana cikin zababbu fiyayyun sahabbai radiyallahu ta'ala anhu fatabarra'a min abihi yayi bara'a daga baban sa yace ba shi ba uban sa wa waqafa lahu ala babil madinati lokacin ya tsaya masa a kofar Madina tunda ya ji duk abin da ya auku a hanya ana dawowa wastalla sai ya zo ya tsaya a bakin kofar Madina wastalla sai fahu ya zara takwabinsa falamma ja ibn ubay qala lahu yayin da ibn babansa ya zo sai ya ce da uban wallahi la tajuzu min ha huna hatta ya adana laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi ba za ka ketare wannan wurin ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka izini. Shine la tajuzu, tajuzu ma'ana jawaza, ketarewa. Eh, yace wallahi ba za ka ketare wannan wuri ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka izini. Fa innahu al-azizu wa anta adh-dhalil, yace wallahi annabi ne azizi kai kuma kai ne makaskanci. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adina lahu fa khalla sabilahu, kai manzon Allah daban yake lamarin sa. Yayin da yazo sai ya bashi izini, sai ku bashi shiga, ku ga duk wata hanya ce ku gane fiqhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum babban ciwon da ke damun sa ainihin abin da ya haifar da shi san girma ne da san matsayi, to ba shi ka kyale shi da wannan abin duniyar, wannan ya ishe shi. Karka ce zaka yake shi akan wani abu, domin san girman ne yasa munafincin ya shiga zuciyarsa. Mun gane ba asalin kin ayoyin kin haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abin ya samu, amma me ya haifar da shi? San girma da san mulki. Shi yasa masu irin wannan dama shine ka samu dan wani abu ka ba su su je su tai, sai su kwantar da hankalinsu harkar shugabanci, dama suke so su jagoranci mutane. To Allah man dauke sauki, sai yake ce da shi fa khalla sabila huse, ya fita daga harkar sai ya kyale shi. Wa kana qad qala abdullahi ibn ubay, dama abdullahi ibn shi wannan dan nasa abdullahi ibn abdullah ya taba fadi, dama yake cewa ya rasulullah, ya manzon Allah, in aratta qatluhu, dillan da kaso kashe shi, famurni bidhalika, ka umarce ni kar asa wani, yace fa ana wallahi ahmilu ilayka ra'sahu, wallahi ni zan dauko kansa in kawo maka, mahaifinsa fa. To kun ga masu aqida kenan, su ake zagi cewa ba su yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Babu mutumin da ya ci mutuncin annabi wallahi irin mai addinin shi'a, wanda yake tuhumar waɗannan mutanen gaskiyar imani irin wannan mutum ya kashe babansa, amma ka boka sa shi ma gaba daya ka ce duk, domin ai ba cikin ba shine Abu Dharr ba, ko ba shine Al-Miqdad ba shine Ammar ibn Yasir ba, shi ma ya kafirta a gunsu. Duk masu wannan irin imanin duk kafirai ne, Allah sauke. To wannan abu da farko kenan da ya faru daga cikin abubuwan da waɗannan mutane suka aikata. Sai hadithul ifki, na gaya mana wancan karo duk da tun da ya kawo mana wannan mu karanta na abin da ke cikin littafin, na so mu karanto wannan kissa ta ifki, ba dan wai labari ne mai daɗin ji ba, amma saboda mu ɗauki darussan da suke ciki, ko la'alla mu kyale, amma saboda fa'idar larabcin cikin siyakin kissar da abin da ya auku hakikaninsa, za mu ɗauko daga Fathul Bari mu karanta insha Allah, ko daga Sahih Bukhari ya nassin matanin, sai kuma mu ɗauki fa'idojin da suke ciki insha Allah. Amma yanzu mu ci gaba mu karanta abin da shi malam mai littafin da asali karatunmu na karatun littafin ne, sai mu karanta abin da ya ambata, daga baya za mu ji wancan. Nan ce hadithul ifki, ana nufin hadithin abin da ya faru. Nan ce al-ifk, ma'anarsa shine ƙarya, ƙirƙiran ƙarya. Afaka ya'fiku ifkan, a ifkan alihatan duna Allah turidun. Akwai kuma abin nan ifk bi ma'ana sarf, yu'faku manhu man ufik, yu'faku anhu kai ko man ufik, yu'faku anhu man ufik, ma'ana yusrafu anhu man yusraf, ma'ana a kauda mutum daga wani abu, shine ake nufi da yu'faku a wancan wuri. Nan ko ana nufin ifki, kirkirar ƙarya, abinda ba ai ba a ce an yi. To wannan galibi saboda karewa da tsare mutunci, ba wannan labarin na abinda ya auku ga Aisha radiyallahu ta'ala anha da tuhumar da aka yi mata, galibin malamai sukan kira shi hadithatul ifki kawai shikenan, saboda ba dalilin bane kawai kullun ka kawo abinda unwani tuhumar Aisha, saboda dai tsare mutunci, domin abin tabbas bai auku ba, za mu ji kuma labarin abubuwan yadda suka faru. To wannan shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwa manya guda biyu da suka auku a dawowa daga wannan yaƙi, sakamakon tafiyar da ake akan hanya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam, dai Allah ya bashi wata, ya samu wani ibtila'i na samun damuwa ta bangarorin nan guda biyu. Kaga na farko an zo a rusa masa zaman Madinan gaba ɗaya ta hanyar yaƙin kabilanci, Allah madaukaki ya kare. Na biyun kuma shine wancan tuhumar matarsa da za a zo a yi, ya abin ya auku ga shi ne za mu ci. Yace wa fi hadhihi al-ghazwa, a wannan yaki ne, kanat qissatul ifki, qissar wato ifki ta uku a wannan tafiya din wa mulakhasuha a takaice yadda abun ya auku shine mulakhasuha summary din wannan abu shine gashi bai kawo mana abun a dunkai a gaba ɗayan sa ba saboda kissar tana da hadithin dogo ne isa ban sani ba ko mu hakure mun karanta iya fa'idojin kawai ko na ai saboda muna karanta littafin bai kamata mu kyale littafin akwai wasu abubuwa na nasa da ya kawo yau amma mu dauko iya fa'idojin kawai mu karanta akwai fa'idoji da darussa da malamai suka fitar lalla iya kada shi wannan din zamu ji tunda a dunkule gata anan zan zai ci mana lokaci muka ce gaba ɗaya zamu karanta shi lalla ya dauma mana ko ba fiye da daya to a dunkule yadda wannan kissa take anna aishata radiyallahu ta'ala anha aisha as-siddiqa bintu as-siddiqi radiyallahu ta'ala anha wa ardaha كانت قد خرجت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتى ده ايتا معه تاري ده شي في هذه الغزوه او النن ياقي بقرعه اصابتها ده قريعه ده اكاي ده ايتا تسامو دما هكا يكي كما يفدا وكانت تلك عادته مع نسائه دما wannan ita ce al'adarsa da matansa duk tafiyar da zai akan tafi yaqi da mata akan tafi haji da mata to a tafiyan nan saboda adalci sai a zo ai ƙuri'a an aka ƙuri'a matar da ta dauki tafiya to da ita za a tafi sai a rubuta misali tafiya a guda daya a sa zama a sauran haka duk wanda ta bude ta ta ga zama to ta zauna wanda ta bude ta ta ga tafiya to da ita za a tafi to Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dace da ita aka tafi wannan tafiya da aka yi ƙuri'a falamma raja'u min al-ghazwati yayin da suka dawo daga tafiyar nazalu fi ba'd al-manazil suka sauka a wani zango na zama da akan yi zango a zauna fa kharajat aishatu li hajatiha sai ta fita domin bukatarta ko bayan gida ko bukata dai na ta zagaya ban daki mun da dama mun sani a lokacin a Madina hatta fikirar ko tsarin yin bandaki a tona rami ya zama toilet a gida da duk babu shi har maza da mata an za a tafi bayan gari ake tafiya a tsuguna a dawo har a Madina a wancan lokaci za ku ga an zamu zo mu shije a ciki lokacin da wannan abu ya auku Aisha sai da aka yi kwana wajen nawa bata ma san ana zance wai akan ta a Madina ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ita bata sani ba saboda ba wanda zai gaya mata kowa yana ya kasa tinkararta sai ummu abinnan mista sun fita zagayawa tare da ita bayan gari za su tsuguna su dawo to a lokacin sai take bata kin san ko abin da ya faru gashi shikenan ta dawo ta kuka to za mu ji dai yadda abin ya uku to fa kharajat aisha ko li hajatiha fa faqadat iqdan haka ake karanta iqd ana nufin abun wuya sai ta rasa wani abun wuyanta li ukhtiha wanda na yar uwarta ne kanat a'aratha iyahu ta bata aran sa yar uwarta ce ta bata aran abun wuyanta ta fito da shi wannan tafiya din to sai ta yadda shi da ta je wannan bukatar ta tsuguna ta gama abinda za ta yi ashe abun wuyan ya tsinki ya fado a wurin to da ta dawo babu faraja'at taltamisuhu sai ta koma tana neman abun fil mawdi'i alladhi faqadathu a inda take tsammanin ta yadda shi ko fihi fa faqad nam fa alladhi faqadathu fihi fi waqtiha a lokacin ta ma'ana a lokacin da abun ya auku faja'a an-nafaru alladhina kanu yarhaluna haudajaha sai mutanen da suke daukar abin nan haudaj in ce haudaj shine dan dakin nan karimi da ake doka akan raƙumi a sa amarya a ciki ana tafi da ita to a ciki lokacin Aisha take radiyallahu ta'ala anha sai a dauka sai a sa akan raƙumi sai mutanen da suke daukar wannan haudaj me muke ce masa da Hausa ba mu da shi ko to shi tunda dai kun gane ko to mu je sunan sa haudaju yawa fa dhannuha fihi sai suka zaci cewa tana ciki fa hamalul haudaj sai suka dauki wannan haudaj dan dakin suka dora akan raƙumi suka tafi wala yunkiruna khiffatahu basu yi inkari basu kyamaci cewa ba shi da nauyi ba domin adadinsu da yawa suka hadu suka dora da mutum ɗaya ne da ya ji rashin nauyin zai tuna masa cewa kai wannan abun fa bashi da nauyi. Amma tunda da yawa suka hada suka dauka suka dora, dole za su ji cewa ba mamaki ba su ji cewa bashi da nauyi ba. Mun fahimci abun? Yawwa. Ya annaha radiyallahu anha, domin ku Aisha radiyallahu ta'ala anha kanat fatiyatas sinni, shekarunta kadan ne a lokacin, shine fatiyatas sinni. Lam yaghshaha al-lahmu, bata yi kiba ba, nama bai kama jikinta ko ina ba, ma'ana bata kanka bata yi abinda ake cewa wato kiba da ake samu a daki ba. Alladhi kana yuthqiluha, wanda yake nauyaya mutun ya sa ta shi da nauyi. Wa aidan, banda haka kuma, fa innan nafara, su waɗannan mutane lamma ta sa'adu, yayin da suke taimakon juna ala hamlil haudaji, su ɗauki wannan haudaji, lam yunkiru khiffatahu, ba su kyamaci cewa ba shi da nauyi ba saboda yawan su. Walau kana alladhi hamalahu wahidan, inda mutum ɗaya ne mai ɗauka, zai ji nauyinsa ko rashin nauyinsa, zai kuma gane cewa kai wannan ya zan iya ɗaukar wannan abu nan da nan in ɗauka in dora, bayan ko akwai mutum a ciki, ba zai iya ganewa cewa kai wanda yake cikin wannan abu fa baya nan, saboda ya ji sauƙin ya yi yawa. Mun gane? A wisnaini, ko da mutum biyu ne, lam yakhfa alaihim alhalu, da halin ba zai ɓuye a kansu ba, shine lam yakhfa, ba zai ɓuye ba gare su, da za su gane cewa kai wanda fa muke ɗauka a cikin wannan abu babu shi yanzu, iya abun muke ɗauka. Faraja'at Aisha ila manazilihim, Aisha sai ta dawo wurin zangon nan da aka yi zango. Wa qad asabatil iqda, ta samu wannan abun wuyan da ya bata, ta dauko shi ta dawo. Fa idza laysa bihi da'in wala mujib, sai gashi ta zo ta samu ba kowa a gurin. Wannan larabci ne, ma'ana la da'a wala mujib, ba mai kira ba mai ansawa, shine ma'anar wannan. Ma'ana ta zo wurin ta same shi yadda yake, ba kowa fili kawai ta samu. Fa qa'adat fil manzili, sai ta zauna a nan wurin. To ina za ta? Wa dhannat annahum sayafqidunaha fayarji'una fi talabiha, sai ta tsammaci cewa ai za a gano bata nan, za a gano bata nan a dawo a same ta. La ilaha illallah. Yace wallahu ghalibun ala amrihi, Allah ku shine mai galaba akan lamarinsa. Yudabbiru al-amra, shine mai gudanar da lamari. Min fawqi arshihi kama sha'a, daga saman al-arshin sa yadda yaso haka yake gudanar da abu. In yaso a samu wata jarabawa, yaso ya daukaka darajar wani, to haka yake yi. Kuma wannan abu dan a daukaka darajar Aisha, Allah madaukaki yayi mata wannan, zamu ji kuma da karshen kissar ya kasance. Fa ghalabatha aynaha fanamat, sai idan ta yi karfin sa sai ta yi bacci, ma'ana bacci ya kwashe ta. Falam tastayqidh, sai bata farka ba, illa bi qawli safwan ibn al-mu'attal, abinda ya tasar da ita ta farka daga bacci shine taji safwan ibn al-mu'attal yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wannan wurin dole a faɗi inna lillahi, ko ba haka ba? Wa kana safwan qad arrasa, nan ya sa fataha kawai ba shadda, akwai shadda. Arrasa, an ce arrasa fi ukhrayatil jaysh, ana nufin nazala. Yawwa, arrasa bi ma'ana nazala. Fi ukhrayatil jaysh, shi safwan din nan ya samu yayi zango a wani rin, shi kadai ya zauna a ƙarshen rundunar, bai biyo su ba, ya makara a baya. Li'annahu kana kathiran nawmi, dama mai yawan bacci ne, in bacci ya kwashe shi sai a tashi duk a tafi ma a bar shi a wuri. To da zangon ƙarshe da aka yi, ashe an taso an bar shi ba wanda ya tashe shi, aka yi nisa aka taho shi ma, don haka da ya biyo kuma hanyar ita ce wannan hanyar, sai ya zo ya samu, sai ya gano duhu yana zuwa, sai ya ga ashe Aisha ce radiyallahu ta'ala anha. Faqarraba ko yau ina ne, falamma ra'aha arafaha, yana ganin ta ya gane ta, arafaha bi ma'ana ya gane ta. Wa kana yaraha qabla nuzul alhijabi, domin ya santa kafin a saukar da hijabi, mata annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da hijabi da haka suke fuskokin su a bude, duk gari kowa ya san su. Saukar da hijabi daga baya aka saukar, cewa mata su rufe fuskar su ba a gane su, aka kuma matan da ka taba ganin ta da kana ganin ta za ka gane ta. Mun fahimci wannan? Sai ya gane ta. Wa kana yaraha qabla nuzul alhijabi fastarja'a, shikenan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anakha rahilatahu sai ya saukar da ya durkusar da raƙuminsa shine anakha ya sa raƙuminsa ya durkusa shi kuma ya koma gefe fa qarrabaha ilayhi ya kusantar da raƙumin gurinta shi kuma ya koma gefe fa farakibatha sai ta hau raƙumin wa ma kallamaha kalimatan wahidatan wallahi bai ce mata kalma ɗaya ba ko uffan bai ce mata ba banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dinnan bai ce komai ba kuma yasa raƙuminsa yayi gaba ta haura ƙumin suka taho wa lam tasma minhu illa istirja'uhu bata ji komai daga bakinsa ba banda wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din thumma sara biha yaquduha sannan yaja yana janta ma'ana yana jan raƙumin yana gaba kaga shine a gaba ballantana a ce a baya yake ma yana kallon wani abu shine a gaba raqumin nabinsa hatta qadima biha har yazo da ita wa qad nazala aljaysh alhali shirin dina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sauka fi nahri adh-dhahirati a lokacin kuma tsakiyar rana garjin rana kowa yana ganin me ake da daddare ne sai su samu sai ya zama ya koma gefe raqumin ya surkuya ta sauka ta je ta shiga haudajin ta ba wanda ya san me ake to a tsakiyar rana Allah ya rubuta wannan ibtila'i zai faru za a jarrabu wasu munafincin wasu zai ƙara bayyana wasu za su kafirta saboda waɗannan wannan abubuwa Allah ya rubuta wannan abu to wannan shine abin da ya farashe fi na'ar zahira falam mara zalika nasu to mu tsaya nan ko yawa sai mu ji da mutane suka gani me suka ce insha Allah kuma saboda dama akwai masu kamera suna cewa da'iman mu rika girmama lokacin nan nasu minti 5 din nan kafin awa 1 ayi hakuri saboda wani abu in ya wuce akan kasa samun sa saboda ita su kasan komai nasu da ka'ida aka ce awa 1 nan kana zarce to akwai wani abu kila mai muhimmanci za a fade shi kuma ba za a ji shi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi kuma ya zama mai amfani ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa kuma da muke karantawa na tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa Allah ya sa mu ƙara fahimtar darasin da ke ciki wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik